wasannin da ake na sharan fage a duk shekara domin tinkarin wasan league na kasashe daban-daban. Wannan wasa mai taken International Champions League, ajiya kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a rukuni na farko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kwallo 2-1 bayan an tashi a wasan can jiros 1-1. Haka kuma ajiyan kungiyar kwallon kafa ta PSG ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila da kwallaye 4-2. Yanzu haka dai Manchester United ta take jagorantar wannan rukuni da maki 5 a mataki na 1. Tottenham tana mataki na 2 ne da maki 3, ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana mataki na 3 da maki 3, yayin da PSG take mataki na 4 da maki 2. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana mataki na 5 ne da maki 1, yayin da Roma take mataki na 6 da maki 1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus tana mataki na 7 da maki ba tare da maki ba. Haka ita ma Manchester City tana mataki na 8 a kasan teburin ba tare da maki ba. A rukuni na biyu kuwa, a yau kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan za su haɗa tare da kungiyar kwallon kafa ta Lyon a bangaren wasan sada zumunci tsakanin club da club. Kuwa North Carolina ta tashi babu ci tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta Swansea, yayin da Aston Villa ta samu nasara akan MSB da kwallaye 3 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Malaga na kasar Spain ta sha kashi a hannun Hertha BSC da kwallo 2-1, yayin da FC Locomotive 1 ta samu nasara akan Queens Park Rangers da kwallaye 3-2. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sandhausen ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen da kwallaye 3-2, yayin da Borussia Mönchengladbach ta sha kashi a hannun Nürnberg da kwallaye 2-1. Ita kuwa Eibar ta lallasa Leeds United ne da kwallaye 4-2. US Real Fuji kuwa sun tashi can jiros ne 1-1 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Empoli. Idan muka dawo tarayyar Najeriya bangaren Premier na shekarar 2016 zuwa 2017, mako na 31 a jiya an buga wasanni kamar haka. Kungiyar kwallon kafa ta Akwa United a gida ta samu nasara kan Nasara United da kwallo 2-1. Ita ma Niger Tornadoes kuwa sun buga Changers babu ci tsakaninsu da Abia Warriors a gida. Sunshine ta samu nasara akan El Kanemi na Maiduguri da kwallo 1 da babu. Efan Uba ta tashi Changers 2-2 da Gombe United, yayin da Lobby ita ma ta tashi Changers babu ji tsakaninta da Plateau United. Shooting Star a gida ta doke Yimba da kwallo 1 mai ban kaushi. Kano Pilas a Kano ta doke Remo Star da kwallo 2 da babu. ABS Bukola sun samu nasara akan Enugu Rangers da kwallaye 2 da nema, yayin da Rivers United ta doke kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuarez na Bauchi da kwallo 3-1. A yau kuma an buga wasa ɗaya tilo wanda ba a samu damar buga shi ba a jiya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka yi a kasar jihar Lagos. Wasan shi ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire and Miracle da Katsina United, inda a yau din aka buga Mondo Opaya ta samu nasara akan Katsina United da kwallaye 3-2, inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Plateau United din ta dau haramar lashe gasar Premier na shekarar 2016 zuwa 2017 na Najeriya, inda yanzu haka ya rike saura wasanni 7. Kungiyar tana jan ragaman teburin da maki 55 a wasa 31. Mountain of Fire tana mataki na 2 da maki 52, yayin da Akwa United take mataki na 3 da maki 50 a wasa 30, inda take da sauran wasa 1 wacce bata buga shi ba. A kasan teburin ko wanda suke neman tikitin koma kasa da Premier League na kasar Nigeria, ABS tana mataki na 18 ne da maki 39, yayin da Gombe United take mataki na 19 da maki 36. Remo Star kuwa ta yanki tikitin koma kasan Premier League ne, inda take da maki 29 a mataki na 20. A bangaren hada-hadar ƴan wasan kwallon kafa na duniya, ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta kammala sayan dan wasan baya mai suna Benjamin Mendy dan shekara 23 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco akan zunzurutun kudi fam miliyan 52, inda ya zama dan wasan baya mafi tsada a duniyar kwallon kafa a yanzu haka. Ita ma kungiyar kwallon kafa ta Roma ta ce har yanzu dan wasan gaba na Leicester City Riyad Mahrez dan shekara 26 shine kan gaba cikin jerin ƴan wasan da take da buƙatar kawo su kungiyar su a kakan wasan bara. Ita ma kungiyar ta Arsenal tana zawarcin William Carvalho dan shekara 25 daga kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon, yayin da Manchester United da Arsenal suka jira sahu wajen ganin sun kowace su taso dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa na Real Madrid mai suna Marco Asensio. Daga karshe kungiyar kwallon kafa ta PSG ta kara kaimi don ganin taso dan wasan Barcelona Neymar daga kungiyar sa Barcelona, inda ta sa musu zunzurutun kudi har fam miliyan 196 domin ganin ta kawo shi a tsakan wasan manhuta lafiya.